amarya da ke da ambusa iyaye na murna barin cikin mu mamanye tafi son waka fushe da kayo aure amarya sadiya adam dagata
amarya da ke da ambusa iyaye na murna barin cikin mu mamanye tafi son waka fushe da kayo aure amarya sadiya adam dagata amarya da ke da ambusa iyaye na murna barin cikin mu mamanye tafi son waka fushe da kayo aure
zana fara mutuna wakar auren ango da shi na amarya a baitoci zan tsara kalmomina yauce rana gashi har sai da ke gabiya farfesa sa'adiyya kun zan zauna a gidan aure dole sai an yi jinguriya da gauna an yi gauna lalle muriya cika a yanzu kun zan madaya amsa taron sa'a ango da amarya sun dace kowa yana da sunan sa aure a gare kuri bace da hakuri ake zama tare da juriya ake zama tare rabbi ya so ya gan ku tare rabbi ya so ganin ku tare farfesa yau ranar ka ne gun amarya kai an gwanta ne hakina tana a kanka ne tunda zama za ta yi a gidanka ne sadiya tana son ka ne riƙe amanar ta girman ka ne soyayya daɗi ka an gwance da kai da sa'adiya ranar rubuce
amarya da ke da ambusa
amarya kina da kimarki shida kin sama da tarbiyarki a gida kowa na batu na halinki girma kun samu da ke da dalilinki rayuwa ta zo da salo sabuwa da farfesa gauna kin kai kamuwa mu fata a gare ku ba mu so ku yi rabuwa zaman aure sai a ba da himma amarya nuhu baba joni na ba ku sautiya yan uwa da abokai sun zazzauna amare a gare ku kun ga babban rana amwaye kuma kun ga babban rana sadiya ke riga kin zamo sadiya amarya kin zamo farfesa ango ya zamo katan amarya shi ne ya zamo amarya zan gaida suna murna ran biki kun yi aure dangin ango su ma za na gaida suna murna ran biki kun yi aure mahaifi ga amarya zan gaida malam adamu baba gaishe ka mama ga amarya gaishe ki mama maryam ma a gaishe ki baffan inna yana murna inna mama tana murna hajiya shamsiya ta yi murna anti binta ma tana murna mami da safina ta yi murna gaiye ga amarya zan sanya babban yaya yana murna anti jamila tana murna mama matai murna maman siya matai murna kawaye ga amarya zan sanya dota kulwa tana murna faiza ta tana murna maman mu ai matai murna maman shirin tana murna kanne ga amarya sun yi murna Yusuf ya zo da murna ga Fatima ma tana murna iyayen ango suna murna baba Ahmad ta jani baba mahaifi na ango na mu momin ango a gaishe ki mama Maryam uwa ce ke mama mama Maryam Suleiman mahaifiya baba Hamza ya zo da murna gwagwara mace ta zo da murna baba Barau yana nuna murnar sa gwaggo Ailu kore ta nuna murnar ta gwaggo iyawa lawa ta yi murnar ta yayyin ango suma da murnar su Zuwaira ita jani da murnar ta yaya baba Hamza yayi murna Abubakar ita jani yayi murna Aisha baba Hamza tayi murna Saratu ita jani da murnar ta Salu baba Hamza yayi murna Aisha ita jani tayi murna Umayyah yaya ita ma da murna biki yayi biki kowa yana murna imana taho ina ta sautina da yan uwan ango da na amarya yayan amarya ba za na manta ba yaya bashir yayi murna na auren ku yaya bashir yayi murna na auren ku amarya a gaida amarya amarya da gaida amarya Amusa iyayi da murna farin cikin mu mamin ne babe san waka mushe da kayo aure amarya sadiya adam targata babe san waka mushe da kayo aure amarya sadiya adam targata babe san waka mushe da kayo aure amarya sadiya adam targata babe san waka mushe da kayo Shade kayan aure amarya sa'adiya